yanzu haka wannan nasarar da zaccen da gwamnatin jihar Akita Dare Disan Isaku yayin wa'adi na biyu ya bude sabon babi a Najeriya na cewa jam'iyyar PDP ce za ta share fere shekaru 20 tana mulki a jihar, inda gwamna ya nuna farin cikinsa da cewa
wanda zan ce zan gode ma Allah Ubangiji, zan kuma gode ma mutanen Taraba gabaki ɗayan su wanda suka fito a yawan su diyawa su yi mun kuriya cewa suna so mu ci gaba mu yi tam na biyu. Na son tabbatar musu da yardan Allah za mu yi aiki fiye da ba.
Shi kuwa mataninsa dan takarar jam'iyyar adawa ta APC Senator Sani Abubakar Aladi, wanda mako tsohon mukaddafin gwamnatin jihar ne, yace su fa suna da ja kana kuma ya zargin cewa tuni ma aka so macin zarafin yan adawa.
Kananan hukumomi da suka yi a Ringuzo kamar Wukari, Donga, Kurmi, Takum, Zin, wannan kananan hukumomi an tsaya an rubuta ne babu wata zabe, sannan an fidda yan ta'adda ana nan ana dukan mutane ana sassara mutane. Adadin mutane da aka kashe ba zan iya misalta shi ba. Wannan sai da jami'an tsaro, ina kira ga gwamnatin tarayya da su yi gaggawa tura mutane a jihar Taraba, domin hali da yanzu ma ake ciki yanzu duk wani wanda ya yi APC ana shiga gidansa ana sassare su ana kokona su.
Kaman za ka kalubalanci wannan sakamakon kenan a kotu?
Wannan insha Allah zan kalubalanci wannan sakamakon zaɓe.
To sai dai kuma ana ta martani tsohuwar ministan harkokin mata a Najeriya, wanda ko ita ce ya takarar jam'iyyar UDP Senator Aisha Jimal Hassan, ta ce ta rungumi kaddara, to amma ko ta shawarci gwamnatin jihar ne Darius da rungumi kowa a gwamnatinsa ba tare da nuna wariya ba.
Komi na Allah ne, ai dama Allah ne mai mulki, shi yake ba wanda yake so a lokacin da yake so. Saboda haka mun ga sakamakon zabe Allah ya ba wa Darius ba abin da muka iya.
Za ki je kotu kenan?
Ba zan je kotu ba, don ba inda aka yi fada. Duk inda kuma aka yi reporting cewa ko akwai card reader bai aiki ba, ko akwai wani problem INEC promptly, wato da wurwuri, suna zuwa su gyara.
Yawa sauran yan taka da kuma al'umman Taraba, musamman ma shi Darius da ya samu zabe.
To kaga shi a wancan shekara hudu na farkon, wato 2015 to yanzu, shi ya sani dama Allah ne ba shi mulkin nan ba don ya ci zabe ba, domin ni na ci zabe yadda nake faɗa kullum, kuma shi ma ya sani. To da yake Allah ya bashi, shi yasa nace duk yadda aka yi, duk abin da ya faru a lokacin har Court of Appeal Supreme Court, Allah ne yasa. To amma gaskiya bai wa yan Taraba adalci ba a wannan shekara hudu. Saboda haka ina bashi shawara, wannan idan Allah ya baka shugabanci, amanan mutane ya baka a hannunka, dole ne da mai sallah da Krista har da masu dodo, dole ne masu bautan dodo, dole ne kai wa kowa adalci a cikin su, abinda Allah ya faɗa kenan.
Sakamakon zaben da na jihar Taraba ya bar baya da kura, domin ko a jiya Talata san da aka samu tashi-tashi hankula da ke da nasaba da sakamakon zaben, lamarin da ko ya kai an kafa dokar hana fita a wasu kananan hukumomi. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.